sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumanta nake da baya ko makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau Lahadi 9 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana goza fada tsakanin hafsoshin sojin kasar. A jiya Asabar kawayen Amurka da Rasha sun mayar da martani akan matakin da Amurka ta dauka da ya haifar da takaddama na baiwa Ukraine manyan makamai da kasashe fiye da 100 suka haramta duk da cewa ba Amurka da Rasha ko Ukraine ne suka haramta ba. Manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya Amurka da China na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su ƙara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi, inji sakatariyar Bital Malin Amurka Janet Yellen a jiya Asabar a birnin Beijing.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya ya kira ga sojojin kasar a wani yunkuri na zaburar da su.
Shugaban kasa Ahmed Tinubu ya ce yana roƙon dukkan sojojin Najeriya da su ƙara ƙarfi sannan su sarrafa da kansu ga tsaron kasa da kuma samar da dawwammamin tsaro ga kasar.
Haka kuma za su cewa bayan kammala aikin hajin bana tare da samun asarar wasu mahajjatan Najeriya ko me ke kawo hakan?
So yanzu dai dole za ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin haji ba don aikin haji fama ne sosai.
Daga nan zan baka muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana goza fada tsakanin hafsoshin sojin kasar. An kai harin ne a unguwar Darul Islam da ke Umdurman makwabciyar birnin Khartoum a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar. Harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba, inji ta. Ma'aikatar ta wallafa wani faifan bidiyo da ya nuna gawarwakin mutane a ƙasa, rufin gini ya rufe su, kana mutane na ƙoƙarin fitar da mamata daga buraguzan ginin, wasu kuma sun yi yunkurin taimakawa waɗanda suka jikata. Ana iya jin mutane dai suna kuka. Harin dai na ɗaya daga cikin mafi muni a fadan da ake gwabzawa a unguwannin babban birnin ƙasar da ma wasu wurare a Sudan. Rikicin ya haɗa ne da sojojin ƙasar da kuma rundunar RSF. A watan da ya gabata wani hari ta sama ya kashe akalla mutane 17 ciki har da yara 5 a Khartoum. A jiya Asabar kawayen Amurka da Rasha sun mayar da martani akan matakin da Amurka ta dauka da ya haifar da takaddama na baiwa Ukraine manyan makamai da kasashe fiye da 100 suka haramta duk da cewa ba Amurka da Rasha ko Ukraine ne suka haramta ba. Canada ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai. Muna ɗauke da nauyi da ya rataya a wuyanmu a ƙarƙashin yarjejeniyar don ƙarfafa amincewa da ita a duniya, inji gwamnatin tarayyar Canada a cikin wata sanarwa. Birtaniya da ita ma ta rattaba hannu akan yarjejeniyar, ta haramta samarwa ko amfani da manyan makaman kuma tana hana amfani da su, inji Prime Minister Rishi Sunak a jiya Asabar. Kasar Jamus mai kawance da Amurka da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres su ma sun nuna adawa da matakin na Amurka. Sai dai ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya yi marhabi da sanarwar ta Amurka na basu manyan makaman, kana ya yi alkawarin za su yi amfani da makaman ne kawai a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye amma ba a cikin ƙasar ta Rasha ba. manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya Amurka da China na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su ƙara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi inji sakatariyar Bital Malin Amurka Janet Yellen a jiya Asabar a birnin Beijing Yellen da mataimakin premier ƙasar China He Lifeng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya Asabar Baitul Malin Amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai ingantattu kuma cikakku yayin da kafofin yada labaran kasar China suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki Yellen ta kare takunkumin gwamnatin Biden kan fitar da fasahohi da Beijing ta kiyarda da shi ta kuma ce bai kamata irin wannan sabani ya hana kasashen biyu neman hanyoyin da za a magance muhimman kalubalen duniya ba kamar matsalar bashin kasuwanni masu tasowa kasashe masu tasowa da kuma sauyin yanayi kamfanin dillancin labaran China na Xinhua ya bayyana cewa bangaren kasar China ya nuna damuwa akan takunkuman da Amurka ta kakaba wa China da kuma matakan takaitawa Mataimakin premier ya ce kamata yayi gwamnatocin kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar da Biden da Xi suka cimma a watan Nuwamban bara domin kyautata alakar su. Labaran na zuwa muku ne daga nan Washington DC.
To nan ba da jima ba baba zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leka Najeriya inda yayin gudanar da bukuwan sojojin kasar Kano na 160 shugaban kasa ya kira da ƙarfafa goyen bayan sa ga rundunar tsaron kasar don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya wakilinmu Abdulwahab Muhammad na dauke da wannan rahoton
Shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya yi alƙawarin shawo kan matsalolin tsaro da ke damun Najeriya da 'yan Najeriya tare da samar da cikakken tsaro ga Najeriya. Shugaba Ahmed Bola Tinubu wanda mataimakin shugaban kasar Najeriya Kasim Shatima ya wakilta yana jawabi ne a wajen bukukuwan rundunar sojojin Najeriya karo na 160 a hedkwatar sojojin kasa na Najeriya dake runduna ta biyu ta sojojin Najeriya dake Ibadan wanda ake yi shekara shekara Shugaban kasa Ahmed Tinubu yace yana roƙon dukkan sojojin Najeriya da su ƙara ƙami sannan su sarokar da kansu ga tsaron kasa da kuma samar da dawwammen tsaro ga kasar Shugaba Ahmed Tinubu ya ƙara da cewa Yace sojojin Najeriya a kowane lokaci su rika bin doka da oda tare da nuna kwarewa da basira musamman su bi ka'idodin aikin soji a lokacin da suke gudanar da ayyukansu Shugaban Najeriya yace gwamnatin sa za ta tallafa wa sojojin Najeriya da duk abin da suke bukata musamman kayayyakin aiki don samu bakin zarin matsalolin tsaro a Najeriya Anashi jawabin babban harsan harsoshin Najeriya Monjo General Taurid Abiodun Lagbaja yace rundunar sojojin Najeriya za su yi duk iyawarsu su samar da tsaro a Najeriya General Taurid Lagbaja yace sun sami damar nuna irin kokari da suke yi da irin nasu taimako wajen haɓaka tattalin arziki jin daɗin jama'a cigaban siyasa ta wannan ƙasa ta mu Najeriya General Lagbaja ya ƙara da cewa sojojin Najeriya za a ba su ƙarin horo da sanin makamar aiki don ganin cewa sun gudanar da ayyukansu kamar yadda doka ta tanada a wajen bukukuwan da yi sojojin na Najeriya sun nuna makamai iri-iri tare da nuna irin karfin da suke da shi da kuma yin wasa da jiragen sama idan ba a manta ba a kowace shekarar Allah ta'ala sojojin Najeriya suna bukukuwa don zaburar da jami'ai da hafsoshin sojin ga ayyukansu tare da ƙara musu ilimi don sanin makaman aiki Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Cibiyar kasuwancin Isra'ila a Tel Aviv ta gamu da zanga-zangar adawa da gwamnati mafi girma a cikin makonni a jiya Asabar don nuna rashin amincewa da sabon yunkurin kawance masu ra'ayin riƙau na Prime Minister Benjamin Netanyahu ke yi domin gudanar da garan bawul ga tsarin shari'a. da wanda batar mutane ne suka gudanar da zanga-zangar a fadin kasar yayin da zanga-zangar da aka yi a birnin Tel Aviv ta janyo dimbin jama'a fiye da zanga-zangar na baya-bayan nan kamar yadda kafafen yada labarai na N12 News da Channel 13 suka rawaito. An fara zanga-zanga a fadin kasar a watan Janairu lokacin da gwamnati ta ba da sanarwar wani shiri na sake fasalin bangaren shari'a tare da wani tsarin doka wanda zai rage ikon kotun koli da kuma baiwa kungiyar hadakar damar daukar alkalai. Zanga-zangar ta lafa kadan daga karshen watan Maris lokacin da Netanyahu da ya sha matsin lamba a gida da waje ya dakatar da shirin domin sasantawa da jam'iyyun adawa da ke nufin cimma matsaya akan sauye-sauyen sashen shari'ar. A watan da ya gabata Netanyahu ya ce tattaunawar ba ta da amfani. A karshe jami'an Iran sun ce wasu 'yan bindiga hudu sun kai farmaki a ofishin 'yan sandan Iran din a jiya Asabar a lardunan Sistan da Balochistan masu fama da tashin hankali da ke kusa da iyakar Pakistan, inda jami'an tsaro biyu suka mutu tare da maharan hudu. Gidan talbijin kasar ya bada rahoton cewa harin ya afka ne a Zahedan, wani birni a ɗaya daga cikin larduna mafi talauci a kasar. Rahoton ya rawaito mataimakin gwamnan lardin Alireza Mahramati yana cewa maharan sun yi amfani da gurneti kodayake bai bayar da wani karin bayani ba. Mulavi Abdulhamid Ismail Zihi, limamin mabiya sunna a Zahedan, ya bayyana matukar damuwa a jiya Asabar daga kausar murya dangane da hari da makami da kuma fadan da aka yi a ofishin 'yan sandan. A cewar wata sanarwa da ofishin yada labaran kasar ya fitar, Imam Ismail Zahi ya ce wannan lamarin ya kawo nadama da bakin ciki matuka.
Baba Yakubu Makiya dake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Al-Hazan Najeriya 13 ne suka rasa ransu yayin gudanar da aikin hajjin bana na wannan shekarar ta shekara 144 bayan hijira, wanda ya daidaita shekarar 2023 miladiya. Hakan ya fito ne daga bakin jagoran tawagar likitocin da ke kula da alhazai Dr. Usman Sha'iba Galadima a zanta wasu da wakilin Hawwa Umar a wurin taron duba yadda aka gudanar da aikin hajjin na bana a Makka.
Alhazai nawa ne masu karasa ransu?
Alhazai guda 13 suka rasa rayukansu. Kafin aikin haji guda 7 suka rasu, kuma lokacin aikin haji guda 6 suka rasu. Kuma na wanda suka rasu lokacin aikin haji yawancinsu wanda suka je can Jabal Rahman, kuma wanda suka yi ibadunsu cikin rana. Akwai abin da muke kira heat stroke da heat exhaustion, shi ne yawanci ya kawo yawancin ajalinsu.
Mata masu juna biyu kamar guda nawa ne kuka samu a lokacin aikin haji da ma kuma bayan aikin haji?
Gaskiya za su fi tara, don akwai su wanda guda biyu sun yi bari, biyu kuma sun haihu. Akwai wanda ta haifi namiji a filin Mina, wata kuma a asibitin Ulada.
Wani jan hankali za ka yi ita kanta hukumar alhazai ta ƙasa, wato NACON, don ganin cewa ba a bar irin haka yana faruwa ba?
Hukumar NACON za su fidda matakin da zai hana wannan abubuwan. Amma mu a level namu abinda muka yi shine likitocinmu wanda suke kula da mahajjatan tun daga Najeriya, akwai guje-gujen da suke yi. Akwai dama za su fi da adadin mata masu juna biyu zai fi haka in ba don wannan ayyukan da suke yi a Najeriya ba. So yanzu dai dole za ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin haji ba, don aikin haji fama ne sosai. Anda inda yanayin garin take da sauransu, zafin rana da kai da kawowa na aikin haji, gaskiya mace mai ciki da ta zo nan za ta jikarta sosai. Shi ya sa muke cewa karsu zo, gara su bari sai bayan sun aihu da suna iya zuwa.
Shin an samu bulla ko kuma barkewar wata cuta?
Alhamdulillah ba mu samu barkewan wani cuta ba. Yawanci dai cutukan da muka saba kulawa yayi kulawa da su su muka gani, amma wannan shekarun mun samu masu wanda muke kira heat stroke, don zafin ranan yana sa gangan jikin gabaki daya ta doki zafi wanda jikin ba zai iya regulating nashi ba. Inda aka kuma ta faru sai ki ga mutum su me in ba doki mataki ba kai ga rashin rance ba.
To madalla gai da Hawwa Umar da wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe za ka shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka a nan Washington DC a gun muna cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lalle, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jikanci mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wasu masu amfani da kafofin sada zumunta akan sabuwar manhajar Trend, wacce kamfanin Meta mai dandalin Facebook da Instagram ya kaddamar a ranar 5 ga watan Yuli da muke ciki, dandalin da aka tsara kaddamarwa tun farko a ranar 6 ga watan Yuli nan. Manhajar Trend, wanda wasu masu amfani da ita suke yi wa kirarin taron ɗinki da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya dai, wata kafar sada zumunta ce inda mutane daga ƙasashen duniya da dama ke tare don tattauna dukkan batutuwan rayuwa na yau da kullum. Masu ilmantarwa, faɗakarwa game da nishaɗantarwa, shin yaya yanayin samun karɓuwar wannan sabuwar manhaja? Baƙonmu na farko a cikin shirin na wannan lokaci ya yi bayani akan yadda ya faɗa tsundan cikin amfani da ita, batun rashin sanya ɓangaren tura saƙonnin sirri wato DM da sauran muhimman batutuwa.
To da farko dai sunana na kakala social media Hausa Guy, amma na yankan asali Abdulsalam. Tambayanki kuma na faɗa sosai tsundan cikin sabuwar manhaja da mita ta kawo wato Fred, amma na fara samun dubbannin mabiya a ciki. Eh to abin da ya jawo hankali na fadawa ciki shine a Hausa ga dama da falika ne. So ko ina muna nan, duk wata sabuwar manhaja da tazo indai muka ga mai amfani ne, kuma mutane suna shiga ciki domin samun abubuwa da dama, a lalle mu ma za mu fada domin mu nishadantar kuma mu fadakar da irin abubuwan da muke yi. Sai bangare na biyu na tambayan ki da kike cewa manhajar bai zo da wani madanna ko kuma wani bangare da mabiya za su iya tuntuban mu da muke amfani da shi, ko kuma masu amfani da shi ba su da damar tura sako na sirri a tsakanin su. Ta wani bangare abu ne mai kyau, domin yawanci zaki ga dazu nake karanta wata cewa a masu boye identity a tura ma sako a ce kai posting, amma ka boye identity ya kare a threat. So ba gida bane na gulma, gida ne budadde wanda duk abin da kake son ka faɗa sai dai kai zabi daya, ko dai kai posting da kanka a gani ko kuma kai commenting a gani. So duk wanda kai so ba maganan wani tura private message wanda a tsakani ba na bangaren kuma ba abu ne mai kyau ba. Kila akwai wanda zai baka talla ko zai maka wani maganganu wanda bai kamata a ce yayi maka shi a cikin mutane ba, so babu wannan daman da zaka iya yi a kare tu. Manhaja suna amfani da ra'ayoyin mutane ne, idan suka sami wato korafe-korafe da yawa na mutane cewa ya kamata a ce an sa wannan, kamar yadda kusan kowace manhaja na sada zumunta suke sawa, to lalle su ma za su sa. Kuma ina ganin akwai wani manufa da yasa suka kisawa yanzu, amma dai dole nan gaba sai sun sa wannan, domin tabbas mutane za su ta korafe-korafe dan wani abu ne na ba sabon ba suka zo da shi. Sannan maganin wato ganin wasu abubuwa da kowa ke wallafawa ba tare da kuna bibiyan juna ba abu ne mai kyau gaskiya, wanda hakan ne zai taimaka wajen idan kaga wani yana wallafa abubuwan da kai kake sha'awa sai ka fara bibiyan sa. Amma in aka ce sai mutanen da ka sani ko mutanen da wadanda suke kusa da kai ne zaka iya bibiya ana ga haka zai takaita mabiya wadanda suke kallon abubuwan da kake sawa sannan kai ma zaka samu takaitaccen abubuwan da kake iya kallo daga sauran mutane amma aka ce wani wuri ne wanda kawai zaka ta ganin abubuwa duk wanda ya wallafa ba tare da kana bibiyan shi ba ko kuma ka san shi ina ga hakan zai taimaka sosai wurin samun zumunta na juna
Abdulsalam Ramalan ya kuma yi bayani akan samun mabiya a kafar Threads da kuma aran gama da takunan kai tsakanin kamfanonin Twitter da Meta akan sabuwar manhajar
eto da farko maganar mabiya kamar dai wannan da suke bibiyan ka kamar suna da zabi ne ko su bi ka ko kuma ka su bi ka ya danganta da waɗanda suka sauke manhajar su ma su yi amfani da shi amma ba wai mutane ne kawai da waɗanda suke Instagram ne kai tsaye in ka shiga Threads za su bi ka su zama mabiyan ka a can ba amma dai wani manhaja ne wanda kuma ya zo da karbuwa cikin al'umma mutane na ta shiga ni dai ina cikin mutanen da suke da yakinin cewa ƴan Najeriya musamman maza da mata matasa muna an san abin da yazo sabo a yanzu ba kaman da ba wannan abin idan yazo kuma yana ba mu damar yin abubuwan da muke da sha'awa aikatawa wannan manhajan zamu amshe shi in kuma abu ne wanda sai mutun ko kuma yana buƙatan wani ilimi na musamman dan amfani da wannan manhajan to shine zaki ga mutane na dan ba su wahalan karban wannan abin sannan na biyu matasa maza da mata na wannan zamanin ba kawai ƴan Najeriya bane kusan na ko ina suna son abin da wasu manya ko kuma sanannu ko celebrity suke amfani da shi sannan mutane suna son su yi amfani da wani manhaja ne wanda ya karbu wanda ba wai manhaja ne wanda za a fara amfani da shi yazo yi crashing ko za a samu matsala akwai dai wani shakku akai babban magana mai sauki kuma dai rigima dai tsakanin mai Twitter da mai Meta wannan a iya cewa rigimar sa ce kuma an saba gani yau da kullun kamar dai abin da yake faruwa ne da TikTok da rigimar sa da wasu kasashe amma kuma har yanzu manhajar na ta kara fadada da samun masu amfani da ita to shi ma wannan kusan haka ne da rigimar da ake yi wannan kaman cuta shafa a ƙarshe dai za a zo a samu matsaya kuma dai a iya cewa threat ya zo ya zauna sai dai wani ya siya amma yana da wahala kuma a ce an rufe
kazalika ga ƙarin wasu masu amfani da kafofin Twitter da Threads da ra'ayoyinsu akan dalilan da suka sanya mutane suka karbi wannan sabuwar manhaja
sunana Nufal Ahmad ina da shafuka wannan manhajar GDW ina da shi a Twitter shekara kusan 12 ta wuce kuma na bude shafi a wannan sabuwar manhaja ta Threads kuma ina jin dadin amfani da ita kuma ina jin dadin amfani da Twitter sanin kowa ne cewa Twitter ta daya daga cikin kafofin sada zumunta da suka fi kowane tasiri duk da cewa akwai waɗansu kafafen da suka fi yawan masu amfani kamar za ka duba shi Instagram wanda shi ne za a ce haifi wannan sabon manhajar ta Threads yana ɗauke da mabiya kusan biliyan 2,350 wanda za ka duba kamar duka mutane da suke kan Twitter za ka ga ba su wuce mutum miliyan 450 ba amma duk da haka ita Twitter wani lokaci ta kan fi sauran kafofin sada zumunta tasiri lura da yadda aka tsara shi wanda ka ga gwamnatoci da yawa da manya-manyan kamfanoni suna amfani da shi wurin watsa labarai ko sanarwa kuma ya yi cikin abubuwan da ya sadu da cewa sauran kafafen sun fi shi yawan masu amfani amma shi kuma ya zaga cikin waɗanda suka fi kowane tasiri to dangane da kuma dabarar da ke tsakanin shi kamfanin Meta da kamfanin Twitter na Elon Musk ina gani wani abu ne wanda ke da jan hankali kwarai da gaske domin kamar maganar da shi Elon Musk yake cewa kuma an yi musu sassar fasaha to ina jin wannan ba sabon abu bane a wannan tech space da su da yawa wani kamfanin yakan ɗauki wasu abubuwa features kenan daga wani kamfanin ya tsara cikin abin da yake da shi ga wanda ya ke kan misali bangaren reels ko status da kusan fasaha ɗaya ce za ka kuma akwai shi a Facebook akwai shi a Instagram akwai shi a Twitter za ka ce to ban tunanin wannan abin zai zama kamar ya kawo ƙarshen Twitter gaba ɗaya duk da cewa kila zai kawo mishi cikas amma wannan waɗansu manhajojin ne nake ganin za su iya ci gaba da wanzuwa ba tare da ɗaya ya kashe ɗaya ba
sunana Suleiman Zakariya ni dai a ra'ayina ina ganin wannan manhaja ta Threads ta samu karbuwa da wuri a wurin mutane sakamakon musgunawa da mabiya manhajan Twitter suke samu wurin sabon shugabannin masu kula da al'amuran wannan yanar sadarwa ta Twitter watan tun da wannan shahararren dan kasuwa watan Elon Musk ya sayi Twitter aka fara samun matsala da amfani da Twitter saboda a koda yaushe yana fitowa da wasu sababbin dokoki wurin amfani da ita yanar sadarwa ta Twitter so mutane gaskiya kaman basu gamsu da irin wannan lokaci da yake fitowa da shi ba ina ganin shi church kaman kuma bayan yadda su Twitter suke gudanar da al'amuran su shi yasa ta samu karbuwa cikin wannan dan kankanin lokaci Twitter dukkan alamu ya nuna wata hamayya ce da kafofin sadarwa ta social media musamman ma ita Twitter
a yanzu dai a bisa alƙalama daga bajojin lambar da ke bayyana a bayanan masu amfani da Instagram wanda ke nuna lokacin da mutum ya shiga trend akwai sama da mutane miliyan 90 akan manhajar wadda masana suka ce wannan alamar gagarumar nasara ce ga dandalin na kamfanin Meta to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdul ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
to madalla gaida Halima Abdul yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayin ku masu waro na karanto mana to sakon mu na farko ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir ya fara da sallama ya ce ko kawar da manoman shinkafa suka yi a Najeriya akan fasa kaurin shinkafa yar waje wannan kansa ake ji domin kuwa tsawalla ta wato tsawallawa tasu kudi ne yasa al'umma sau ko masu yan wacce ake shigowa da ta ganin cewa tafi sauki kuma kowa yana buƙatar sauki musamman ma ga rayuwar dan Najeriya muna fatan za su sauka su rage burin da suke akan kudin shinkafar sai kuma sakon mu da ya fito daga babban gida AA Dogon Zurmi jihar Zamfara Najeriya yace dan Allah ku bani dama in kira ga mahukuntan jihar mu ta Zamfara da tarayyar Najeriya baki daya dangane da matsalar tsaron da ke damun mu musamman mu al'umma karamar kuma mulki ta Zurmi domin abin yaki cinyewa wato gonaki babu dadi haka kuma garuruwa da hanyoyi duk cikin fargaba muke kusan kullun sai an yi garkuwa da mutane a yankunan mu na karamar hukumar Zurmi amma mahukunta sun yi shiru dan Allah aka mana agaji tun kafin a kashe mu Allah ya sa mana mafita amin to sai kuma sakon Sani Muhammad cin da unguwan karfin ma da yake jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace dan Allah ku bani dama ne kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya taimaka ya bude boda ko za a samu saukin kayan abinci domin a gaskiya talaka suna cikin wani hali wanda ya kai ga ba sa iya ci sau uku a rana saboda tsabar rashin kayan masarufi abin da ya sauƙaƙe to da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwaza fada tsakanin hafsoshin sojin ƙasar an kai harin ne a unguwar Darul Islam da ke Umdurman makwabciyar birnin Khartoum a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta fitar harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba inji ta a jiya Asabar kawayen Amurka da Rasha sun mayar da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka da ya haifar da takaddama na baiwa Ukraine manyan makamai da ƙasashe fiye da 100 suka haramta duk da cewa ba Amurka da Rasha ko Ukraine ne suka haramta ba Canada ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai manyan ƙasashe biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya Amurka da China na da alhaki a wuyansu da sauran ƙasashe na su ƙara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi in ji sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen a jiya Asabar a birnin Beijing Yellen da mataimakin firimiyar ƙasar China He Lifeng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya Asabar Baitul Malin Amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai ingantattu kuma cikakku yayin da kafofin yada labaran kasar China suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki
to madalla a gaishe ka masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shiri na musamman idan Allah ya yarda yanzu kan a madadin baba ya koma kiri wanda ya ce makashin ya zo gare ku kuma ya bada umarni tare da hada shirin sai kuma injiniyan mu ne yanzu Alfantos daga nan birnin Washington DC ni Sarfi da Hashim Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.